الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na Irshadus Salik a cikin mazhabar al-Imam Malik Imam Daril Hijra Hujjatul Umma Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutatsabbitin Abu Abdullah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani akan abin da ya shafi sharuɗa na sallah wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan abin da ya shafi wato rukunne na sallah na'am
bismillahir rahmanir rahim fasalun a kanu hanniyatu mutarinatun bit takbiri fa yan qaddamaha bi takbiri da yubihi illa an yastashibaha dhukran wa mahalluha laqalu bi ghayri talaffuzin fa in talaffala biha fa wasi'un wa law ikhtalafa al aqlu wal lafdu fal mu'tabaru al aqlu wal
ahwatu
فالمعتبر الأقل والأحوض والأحوض إعادة
يبقى فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى كم بياني دنغني دعبن دي شافي ركني نسلة ما لن يجي أركان وهنية واتو ركني نسلة a kamar yanda al-tattafai waɗanda suke na ƙasa za mu ga cewa rukunai na sallah farillai na sallah ana zano su guda 15 to amma malam anan sai ya kawo su guda 12 kamar yanda al-imam Abubakar al-Katsnawi cikin littafin Ashalul Madarik to Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yayi bayani akai wanda ya cire waɗansu daga cikin rukunai na sallah wanda anan bai zano su ba yace daga ciki wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah daga ciki akwai anniyatu wato rukuni na sallah guda 12 wanda malam ya zano su anan farko yace ita ce niyya saboda niyya ko wata ibada idan bawa zai yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirdanta mai sai niyya kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa ma umiru illa li ya'budu llaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi na Umar dan Khattab wanda yana cikin Bukhari da Muslim ma'aiki yace innamal a'malu binniyat to saboda ibadar sallah aiki ce daga cikin ayyuka wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fardanta ta akan bayin shi waɗanda suke musulmai baligai masu hankali muqtarinatan bit takbir to wannan niyya ta zamanto halin kasancewarta abar hadawa ce tana hade muqtarinatan bit takbir wato tana hade da kabbara bayan mutun ya kudirce niyyar yin sallah a cikin zuciyar shi shikenan kai tsaye sai yayi kabbara da hannayen shi sai yayi kabbara ce Allahu akbar na'am fa in qaddamaha bil kathir idan ya zamanto ya gabatar da wannan niyya da lokaci wanda yake mai yawa ya zamanto yayi niyyar amma tun kafin yayi alwala yayi niyyar yin sallah din ko bayan ya gama alwala kafin ya tafi masallaci yayi niyyar yin sallah din ko kuma bayan ya zo masallaci kafin limami ya zo shi masallaci yayi niyyar yin sallah da lokaci wanda yake mai tsawo to lam yujzihi to wannan niyyar bai isa mishi ba dole sai yayi wata niyya lokacin da zai shiga sallah din shine yace illa an yastashibaha dhukran wato sai dai illa sai dai an dhukran sai dai in tunawa tunawa da wannan niyyar yastashibaha wato ya abokanci wannan kabbara din da zai wato lokacin da mutum zai yi kabbara in hal ya zamanto ya halarto da wannan niyyar a cikin zuciyar shi lokacin da zai yi kabbara, to shikenan sallar shi ta yi. Ko da tun kafin ya daura alwala, tun kafin ya tashi ya yi alwala ya daura aniyar yin sallah, to matukar dai cewa tunawa da wannan niyyar yastahdiruha, wato ya halarto da tuna wannan niyya din lokacin da zai yi kabbara, to sallar shi ta yi. Wa mahalluha alqalb, wato inda ake yin niyya idan mutum zai shiga sallah ta farilla ko ta nafila, to inda zai yi niyya shine zuciya. Bigiran niyya ita ce zuciya. Bi ghairi talaffuzin, ba tare da ya furta ta ba da baka, ba a furta niyya da baka. Wato idan mutum zai yi wata ibada daga cikin ibadodi, idan aka ce sai ya yi niyya, shikenan niyya ana yin ta a zuciya ne, shine bigiranta, kamar yanda malamai suka faɗa. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace mahallun niyyati alqalbu duna lisan, wato gurin da ake yin niyya shine zuciya. A zuciya ake yin niyya ba da harshe ba, ba a yin niyya da baka. Bittifaqi a immatil muslimin, wannan da ittifaqin shugabanni na musulmai gabaki daya, tun daga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato har ya zuwa wannan lokacin malamai sun tafi akan cewa gurin da ake yin niyya ita ce zuciya, ba a yin niyya akan harshe. Fi jami'il ibadati, cikin dukkanin ibadodi gabaki daya. At-tahara, mutum zai yi wanka ne ko zai yi alwala, inda zai yi niyya shine zai yi a cikin zuciyar shi, ba da baka zai faɗa ba. Wassalati, haka nan bangaren sallah, idan mutum zai shiga sallah ta farilla ko ta nafila, idan zai yi niyya a zuciya zai ba da baka ba. Wazzakati, haka nan kuma zakka, idan zai fitar da ita a zuciyar shi zai yi niyyar zai fitar da haƙƙin Allah wanda Allah ta'ala ya fardanta akan shi. Haka nan ibadar hajji, haka nan yanci, idan mutum zai yantar da bawa, haka nan idan mutum zai fita yaƙi da sauransu, wannan duka zai yi shi ne a cikin zuciya. Ba zancen a ce ya yi bayani a kan niyya da bakinsa. A ɗalibinsa Ibn al-Qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, fala yushra'ul jaharu biha wala takriruha, ba a shar'anta ba bayyana niyya a addini na musulunci, ba a shar'anta ba bawan Allah idan zai aikata wata ibada ya bayyana wannan niyya din da zai aikata, haka kuma ba a shar'anta ba tattasa niyya, ba a shar'anta ba sai ya ta tattasawa, a kawai idan yayi niyya guda ɗaya shikenan. Bal bari dai mani'ita da hu yambaghi ta'dibahu wa ta'zirahu ba'da ta'rifihi, dukkan wanda ya saba yin haka, kaga cewa ya cika yin furta niyya da baka, ya cika tattasata a ibada ɗaya, to ya kamata a ce an ladabtar da shi, sannan kuma a ja mai kunne, amma bayan an sanar da shi cewa yin hakan din ba koyarwar addini ba ce. Farko za a sanar da shi cewa bayyanawa da niyya addini na musulunci ba haka ya koyar da mu ba, idan za ka yi niyya a zuciya kake yin ta, ba wai da baki ba kake yin ta. To idan aka ga cewa ya doge ya ci gaba da yin haka nan akan bakinsa, to sai a ladabtar da shi kuma a ja mai kunne. La siyama idza azabihi, musamman ma idan ya zamanto yana cutar da waɗansu daga cikin bayin Allah. Idan aka shiga sallah, waɗansu idan wannan furta niyya tashi wannan tana kade musu hankali, to wannan bai dace ba. Wa kararahu, kuma ya zamanto yana tattasa shi. Wal jahiru bin niyyati musiun, wato wanda yake bayyana niyya mai muna na ladabi ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Walau i'taqadahu dinan wa ta'abbada Allah bihi bin nutqi biha faqad ibtada'a, wato da a ce zai kudirce yin niyya da baki, ya kudirce a matsayin cewa wannan addini ne wanda zai bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi ta hanyar yin furuci da niyyar da bakinsa, to hakika ya zo da wani sabon abu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai karantar da sahabbai ba, wanda sahabbai na ma'aiki ba su karantar da tabi'ai ba, wanda tabi'ai ba su karantar da atba'u tabi'ina ba. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu wato hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi lam yakunu yantiquna bin niyyati mutlaqan, wato kasance ba suna yin furuci da niyya sace ba gaidi, ko wata irin niyya za su yi alwallaci, za su yi azumi ne, za su yi sallah ne, ba sa furta niyya da baki. Walam yuhfaz anhum dhalika, sannan kuma ba a rawaito haka ba, ba a kiyayo yin hakan din ba daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Walau kana mashru'an, da a ce yin niyya da baka mutum ya furta ta da baka da ya zamanto abin shar'antawa ne a addini na musulunci, Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya zamanto idan bawa zai yi niyya ya furta ta da baka ba tare da ya furta ta a zuci ba, la bayyanahu Allahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu laysa hunaka haja ila talaffuz biha, sannan kuma ba wata bukata a ce sai mutun ya furta kalma sai ya furta yin niyya da bakin sa, dan me, li anna Allah ya'lamu biha, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san da abin da yake cikin zuciyar bawan shi, duk abin da bawa ya kudurce a cikin zuciyar shi mai kyau ko maras kyau Ubangiji ta'ala ya san da shi tun kafin ma bawan ya kudurce, ya san bawa zai kudurce kaza. To dan haka menene fa'idar ka fade ta da baki? Ba amfanin ka fade ta da baki. Wannan yana cikin littafin Sahih Fiqh Sunna na Sayyid Abu Malik, ya juz'i na farko safa ta 113, wato ya tattauna akan abin da ya shafi wato niyya da kuma inda ya ciro. Maganar Ibn al-Qayyim ya ciro ta cikin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad da Bada'iul Fawaid da waɗansu daga cikin littattafan shi. Maganar Sheikhul Islam ya ciro shi cikin littafin Majmu'atu Rasail Fatawa al-Kubra na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sai kuma wato maganganu na malamai da ya kawo a ciki idan mutun ya koma zai gani. Yawwara, wa mahalluha al-qalb, wato bigiran inda ake yin niyya shine ana yin ta a zuciya bi ghairi talaffuzin, ba tare da mutun ya furta da baka ba. Fa in talaffaza, wato idan mutun ya furta da baka biha da niyya, yace nawaitu salatal zuhri misali kenan ko, yace nayi niyyar sallal az-zuhr fardan fawasi'un, to hakan din ya halitta, to ya halitta ga mutumin da ya zamanto wasi wasi yana auren shi, in ya zamanto mutun ne wanda yake mai yawan wasi wasi sai yayi niyyar a cikin zuciyar shi, amma kuma shedan ya zo yayi ta kada mishi banza banza ci anya ku kai niyyar nan, to shikenan sai yi ta da baki. Wannan ya halitta saboda shi wannan larura ce ta afkar da shi zuwa ga hakan din. Amma mutumin da ya zamanto baya wasi wasi, shedan bai aure shi ba, wato kokonto bai aure shi ba, to yanzu shikenan sai yi niyyar shi a cikin zuciya a huce gurin. Na'am, walaw ikhtalafa al-aqdu wal-lafdhu fal-mu'tabaru al-aqd, to da a ce zai zamanto an samu bambanci, zai zamanto al-aqd wato abinda mutun yayi niyya a cikin zuciyar shi, wallafzu da kuma abin da ya furta da baka, sai ya zamanto an samu sabani. Misali a zuciyar shi ya kudurce zai yi sallar la'asar wajen bashi da baki kawai, sai ya ce nawaitu salatal zuhri, yayi niyyar yin sallar la'asar a zuciyar shi amma da baki sai ya ce yayi niyyar sallar az-zuhr, to wanne ne za a yi lissafi da shi? Shine malam yace ful mu'tabar, wato zancen da za a lura da shi, wato niyyar da za a lura da ita shine al-aqd, wato al-qasdu bi qalbihi, wato niyyar da yayi a cikin zuciyar shi wannan ita za a yi lissafi da ita, saboda nan shine dama bigiranta. Idan ya zamanto mutun yayi niyya da baka sai ya zamanto ta saba wa abin da yake cikin zuciyar shi, to abin da yake cikin zuciyar shi da shi za a yi lissafi, ba abin da ya faɗa da baka ba, saboda baki ba shi bane gurin da ake furta niyya. Kamar yadda Sheikhul Islam yace, walau takallama bi lisanihi bi khilafi ma nawa fi qalbihi kana li'tibaru bi ma nawa la bi ma talaffaza, wato da a ce mutun zai yi zance zai furta niyya da bakin sa sabanin abin da ya kudurce a cikin zuciyar shi, to yanzu abin da zai lissafi da shi shine abin da ya niyya a cikin zuciyar shi, ba abin da ya furta baki ba ya fada. Na'am.
والأحوط إعادة يقصد أداء فرض الوقت
يقصد
أداء فرض الوقت قائما مستقبلا غير مقنع رأسه ولا مطاعي له
تشيكنا والأحوط ما نيتي أما دانتي ما في كيوهيوا ga mutumin da ya zamanto ya samu kanshi cikin wannan hali na cewa niyyar shi ta ci karo da abin da ya shafi abin da ya furta da baka to abin da ya fike waya shine al-i'adatu ya sake niyyar ya sake wata sallah din dan ya zamanto da ya zo shi kabbara sai ya ce na waitu salatul zuhri shi kuma al-asr ce za a yi to bayan ya gama tunda dai abin bai yi nisa ba cikin second 10 zai iya sake wa shikenan ya sake wata a huce gurin an gane ya qasidu ada a fardil waqti to idan ya zo shi zai yi sallah aniyar wannan ya qasidu ada a fardil waqt wato yana nufin bayar da sallah wanda take ta farilla wanda take wannan lokacin wanda take cikin wannan lokacin wato idan az-zuhr ce zai yi niyyar bayar da sallah ta farilla ta az-zuhr wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dora mai akan shi amma ba wajibi bane sai ya faɗi adadin raka'o'in da zai ce raka'a hudu sannan kuma ba wajibi bane akan shi yayi bayani akan abin da ya shafi halin zama a gida sai yayi bayani akan cewa yanzu shi ba dan bulaguro bane mazaunin gida ne ko kuma yayi bayani akan cewa shi dan gari kaza ne ko dan gari kaza ne da sauransu ba sai yayi ba wannan bayani qa'iman sannan kuma kabbara ana yin ta ne daga tsaye ba ana yin ta bane a zaune idan ya zaman to mutun yana da iko akan yayi sallah a tsaye to takbiratul ihram ana yin ta ne a tsaye ba wai a zaune ake yin ta ba mustaqbilan sannan kuma ya zaman to lokacin da zai yi takbiratul ihram dinnan ya zaman to yana mai fuskantar alqibla ba yana mai baiwa alqibla baya ba ko yana kallon dama ko yana kallon hagun ba a ya zaman to yana fuskantar alqibla lokacin da zai wannan takbiratul ihram din nashi a cikin sallah wanda take ta farilla sai dai cikin wadansu halaye wanda ambaton su ya gabata a baya a cikin baban da yake bayani akan abin da ya shafi istiqbalul qiblati shartun illa fi shiddatil khawf wa tahaqqujihi kamar yadda muka tattauna a can kenan ghayra muqanni'ir ra'sahu sannan kuma lokacin da mutun zai yi takbiratul ihram halin kasancewar shi ba yana mai daga kanshi sama ba kadda ya daga kanshi sama kamar mai ruku kale haka ce Allahu akbar da haka zai ba wala mudadi'ir ra'sahu shine wala mudadi'il lahu haka nan kuma kadda ya sanya kanshi kasa ya zamanto ya saka kanshi kasa haka lokacin da zai kabbara a ya zamanto kawai kanshi saitun huskar shi yana kallon inda zai yi sujada kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya kasance yana yi نعم
وتكبيرات الإحرام يتعين الله أكبر والقيام لها والفاتحة يفتتحها بالحمد لله رب العالمين والمشهور يجوها في أكثرها
توشيك نعم وتكبيرات الإحرام سيكون ركني نبيو بأن يتتونا أكر ركني نفرق وإتتنية ركني نبيو شين تكبيرات الإحرام كبرة تحرمة كبرة تشقى cikin sallah ta farilla ko ta nafila wannan rukuni ce daga cikin rukunni na sallah bayan mutun yayi niyya to kabbara zai kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisin Ali ibn Abi Talib miftahu as-salati adh-dhuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim wato kabbara tana ɗaya daga cikin rukunne na sallah yata'ayyanu Allahu akbaru wato Allahu akbar wato wannan lafazi na Allahu akbar shine yake zamantowa dole lokacin da mutun zai shiga sallah ba zai ce ba Allahu al-akbaru ko ya ce Allahu al-azim ko ya ce Allahu al-ajal ko ya ce Allahu al-a'la wanda kowanne daga cikin su ma'anar kusan ɗaya ce kowanne dai yana dauke da ma'ana ta girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala to ba zai zo da wannan lafazi ba saboda wannan lafazi na Allahu akbar ta'abbudi ne wato wa ma bihi tu'budu kenan duk abin da ya zamanto an bautar da bayi akan zawwa da lafazin shi to mutum ba shi da damar da zai zo shi da wani lafazi kan bacin sa koda yana dauke da wannan ma'anar saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi sallah ba daya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba ba goma ba ba dari ba ba dubu ba yayi wa sahabbai limanci ba a taba baji yazo da wata kalma ta shiga da sallah ta shiga cikin sallah in banda kalmar Allahu akbar wanda wannan yake nuni akan cewa ita ce wajibin da a ce akwai wata kalma wanda ya halitta bawa ya zo da ita lokacin da zai shiga sallah to da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi amfani da ita koda so ɗaya ne tal saboda ya nuni akan halaccinta to amma waɗansu daga cikin malamai irin su al-Imam Abu Hanifa suna ganin cewa mutum yana da damar ya shiga cikin sallah ta farilla da niyya da kabbara wanda take doke da ma'anar Allahu akbar mutum ya ce Allahu al-Azim ko ya ce Allahu al-A'zam ko ya ce Allahu al-Ajal ko subhanallah ya daga hannun shi to shi wannan yana ganin babu laifi saboda dai babban abin da ake bukata shine zaka girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen shiga sallah to idan ka ce Allahu akbar ko ka ce Allahu al-Azim ko Allahu a'zam ko Allahu ajallu ko Allahu a'la shi ma dai yana dauke da ma'anar Allahu akbar ne to amma dai wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am wal qiyam laha da kuma tsayuwa saboda kabbara ta harama din wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukunne na sallah rukuni na uku kenan bayan mutun yayi niyya to kabbara la harama ba a yin ta a zaune ko a sunke dole sai yayi a sai mutun yayi ta a tsaye idan yayi kabbara la harama a sunke to sallar shi bata yi ba wal fatihatu rukuni na hudu da kuma karatun fatiha yaftatihuha bilhamdulillahi rabbil alamin wato idan ya zo shi mai sallah zai bude karatun fatiha shi ne da karatun alhamdulillahi rabbil alamin kenan kafin ta ba zai ce ba bismillahir rahmanir rahim zai bude karatun fatiha ne wato da alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa hadisin da yana cikin Muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda yake cikin Bukhari yake cikin Sahih Muslim to shine anan yace wal fatihatu sannan kuma rukuni na hudu shine karatun fatiha yaftatihuha yana budewa karatun wannan fatiha din bilhamdulillahi rabbil alamin da karanta alhamdulillahi rabbil alamin wal mashhuru wujubuha fi aktsariha wato mashhur yana magana cikin maganganu na malamai maganar da ta zamanto ta fi shahara kuma ta fi karfin dalilai shine wujubuha wajabcin karanta fatiha fi aktsariha a cikin mafi yawan adadin raka'o'i na sallah idan a sallar az-zuhr ne abin da yake wajibi shine mutum ya karanta fatiha a raka'o'i guda uku idan ya mance karatun fatiha a raka'a guda ɗaya tal to zai iya yin sujada qabli sallar shi ta jaru wannan shine abin da malamin yake nufi ma'ana wal mashhuru wujubuha ma'ana wujubul fatihati fi julli adadi raka'ati salati a cikin yawancin adadin raka'o'i na sallah idan sallah mai raka'a uku ce to abin da yake wajibi akan shi shine sai yayi wato fatiha a raka'o'i guda biyu na farko amma abin da yake wajibi akan shi a sallah mai raka'a hudu shine yayi karatun fatiha a raka'o'i guda uku imma raka'o'i guda uku na farko imma waɗansu dai koda ba na farko bane in dai yayi karatun fatiha a raka'o'i guda uku ya sauke abin da yake kan shi na wajibi yanzu a raka'a ta ƙarshe ko a raka'a ɗaya daga cikin su dan bai karanta fatiha ba ya bar sunna ce mai ƙarfi sai yayi sujada qabli mun gane da kyau to wannan yace shine ita ce mashhuriyar magana wajen waɗansu daga cikin malamai wannan shine ra'ayinsu wa qala al-qadi na'am
Abu Muhammad bal fi kulli raka'atin wa ruku'i
to shikenan bal wa qala al-qadi Abu Muhammad al-qadi Abdul Wahhab ibn Nasr al-Baghdadi al-Maliki ahadu a'immatil madhahib wato ɗaya daga cikin manyan limaman madhhaba ta al-Imam Malik al-Qadi Abu Muhammad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace bal bari dai fi kulli raka'atin, wato ana yin wato karatun Fatiha wajibi ne a cikin kowace raka'a, wato saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, la salata liman lam yaqra'a bi fatihatil kitab, wato dukkan wanda bai karanta alhamdu ba a cikin sallar shi to ba shi da sallah a cikin wannan sallar tashi. To dan haka waɗansu daga cikin malamai wanda shi wannan al-Imam al-Qadi Abu Muhammad Abdul Wahhab Ibn Nasr al-Baghdadi al-Maliki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, shi yana ganin fi kulli raka'ati. Na'am.
Wa akmaluhu bi muraqatayhi min rukbatayhi mu'tadila ra'suhu wa dhahruhu.
To shikenan. War-ruku'u, sannan kuma sai rukuni na gaba shine yin ruku'i. Wa akmaluhu, wato cikar ruku'i, inda ake zamantowa mutum ya yi ruku'i kuma ruku'in shi ya zamanto cikakke ba tare da ya samu tawaya ba, shine tamkinu rahataihi, wato ya tabbatar da tafuffukan hannayen shi guda biyu, min rukubataihi, daga gwiwoyinsa, ya zamanto ya tabbatar da cewa ya dora tafuffukan hannayen shi a saman gwiwoyinsa, sannan kuma mu'tadilan ra'sahu wa dhahrahu, wato yana mai daidaita kansa da bayan shi, ya zamanto lokacin da ya yi ruku'u wato da gadon bayansa da kanshi ya zamanto daidai ne, ta yanda inda za a dora wato ƙwarya a saman gadon bayan shi za ta iya zama ba tare da ta gangare ba, amma kar ya zamanto mutum ya yi wani tutsutsu, shi ba ruku'u ba, shi ba wato gaisuwa ba da sauransu, wannan bai dace ba. Na'am.
فلا يمسح الرفع منه والسجود على جبهته وفي الأنف خلاف.
تو شيكنان. ولا يمسح, sannan kuma kada ya tulluso kirjin shi kasa, wato ya zamanto abinda ya shafi setin kirjin shi daga saman shi yayi kulmi ya gangaro kasa, sannan kuma kal ya zamanto ya daga bayan shi sama, ya zamanto ya yi ruku'u ya yi dososo kamar yanda baya son ya yi ruku'u din, irin yanda za a ga wani idan ya ado baya so karan guga shi wato ya tabu, sai ya zamanto ya yawa sai ya zamanto yayi wani ruku'u dososo, shi ba ruku'u na Allah ba, shi ba ruku'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Warrafu minhu, da tasawwa daga ruku'u din, wato lokacin da ya zamanto mutum zai dago daga ruku'u, bayan ya gama ruku'u to tasawwa daga ruku'u shi ma rukuni ne daga cikin rukunne na sallah, ta yanda inda a ce mutum zai bar dagowa daga ruku'u yayi sabuzar ce ya tafi, to ya bar rukuni daga cikin rukunne na sallah, wanda idan ya haka da gangam sallar shi tana iya bacewa, idan bai sani ba sai a sanar da shi saboda a gaba kale sake koma aikata irin wannan aikin. Wasujudu ala jabhatihi, sannan kuma yana daga cikin rukunne na sallah yin sujada ala jabhatihi, wato mutum ya yi sujada akan goshinsa, ya dora goshin shi a kas, ko ya dora goshin shi akan tabarma, ko ya dora goshin shi a saman tafi wanda yake saman tabarma wanda aka shinhuɗe masallaci da shi. Wa fil anfi khilafun, to cikin shin wajibi ne ya dora hancinsa kan tsinin hancinsa a kan kas, ko kuma a saman tabarma, ko a saman shimfiɗar da aka shimfiɗe masallaci da ita, ko ko ba wajibi ba ne? Wannan malamai sun yi saɓani, amma dai zance mafi inganci shine ba wani saɓani a kai, dole ne ya dora goshin shi, dole ne ya dora tsinin hancinsa a kai. Idan bai dora tsinin hancinsa a kai ba, matuƙar yana da iko a kan ya dora, wato ba ya da sallah kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai, bayan an sanar da shi cewa hakan ne shi ne dole, idan bai yi ba yana da kwai laifi a wajen Allah. Na'am.
Warrafa'u minhu lil fasli yajlisu wadi'an yadayhi ala fakhidhayhi mabsuutayni wa qadaru as-salami min al-jalsati al-aqirati was-salamu huwa muta'ayyin wa huwa muta'ayyinun mu'arrafun.
To shikenan. Mu'arrafun, to shikenan. Warrafu minhu, da kuma tasawwa daga sujada, idan mutum ya yi sujada bayan ya gama addu'o'in da zai yi a cikin sujada, to dagowa daga wannan sujada shi ma rukuni ne daga cikin rukunne na sallah, dole ne ya zamanto ya yi shi. Lil fasli, wato saboda rabewa tsakankanin sujudu guda biyu, lil fasli baina sajdatayn, saboda rabewa tsakankanin sujudu guda biyu, as-sajdatu al-ula wa as-sajdatu ath-thaniya, wato sujada ta farko da sujada ta biyu. Yajlisu, to kuma yana zama wadi'an yadaihi, halin kasancewar shi yana mai dora hannayen shi guda biyu, ala fakhidhaihi, akan cinyoyin shi, mabsuutataini, halin kasancewar su suna ababan shimfidawa, kamar yanda Abdullah ibn Zubair Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wato ya juyo daga mahaifinsa Az-Zubair ibn al-Awwam, da kuma wato Abdullah dan Umar, wato shi ma sifar yanda yayi din, haka dai kamar yanda yake cikin wato littafin Sahihu Muslim. Wa qadru as-salami min al-jilsati al-akhira, da kuma gulgudan sallama, wato da zama gulgudan sallama daga zaman tafiya na ƙarshe, wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukuni na sallah. Wato a zama na ƙarshe, idan mutum yayi zaman tahiyya, idan mai tahiyya guda biyu ce, to zaman na ƙarshe ya hada wajen abubuwa guda uku ko guda hudu. Idan ya zamanto mai zama ɗaya ce, to zaman dai ɗayan dai ya hada zama, ya hada hukunci guda uku ko guda hudu. Na'am. Wassalamu, da kuma sallama, fita daga sallah, wannan shi ma dai rukuni ne daga cikin rukuni na sallah. Lokacin da mutum zai fita daga sallah yayi sallama, wannan shi ma wajibi ne, dole ne. Idan mutum ya zamanto ya fita daga sallah ba tare da yayi sallama ba, to sallar shi ta bace inda gangam ne yayi. Wa huwa muta'ayyinun mu'arrafun, wa huwa, to shi lafazin fita daga sallar, lafazin sallama, mutum ya ce assalamu alaikum lokacin da zai fita daga sallah, wannan shine muta'ayyin, shine wanda ya zamanto wajibi, shine abin da yake dole idan za a fita daga sallah ya zamanto an yi amfani da lafazi na assalamu alaikum, ba tare da an aikata wani abu ba wanda yake nuni akan cewa an gama wannan sallah din. Mu'arrafun, kuma za a yi shi bil alif wal lam. Mu'arraf shine za a yi shi da alifi da lam, ya zamanto mu'arrafi ne, sananne. Abin da yake nufi a nan, kamar yadda muka tattauna akan mas'ala ta abin da ya shafi Allahu Akbar, to ita ma wajen abin da ya shafi fita daga sallah, yanda malamai suke da kwai sabani a nan, haka suke da kwai a can. Waɗanda suka tafi akan cewa zawwa da lafazi na sallama, idan mutum ya zo da wani kishiyarsa yayi, su ne waɗanda suka tafi akan wajen abin da ya shafi Allahu Akbar a can. Kenan yanda muka faɗa a can, shi za ka faɗa a nan. Malamai sun tafi kashi biyu, akwai waɗanda suka tafi akan halaccin cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shi ne dole, akwai kuma wanda suka tafi akan cewa ba wajibi ba ne ko? To wanda suka tafi akan cewa ba wajibin ba ne, to su ma a nan suna ganin cewa zawwa da lafazin assalamu alaikum ba shi ba ne ya ta'ayyan. An gane? Zai iya yiwuwa ka yi wani lafazi wanda yake nuni akan ka fita daga sallah. Na'am. Wa hal yanwi bihi al-khuruj, wai shin zai yi nufin fita daga sallah ne ko ku a'a ba zai yi ba niyya an yi maganganu guda biyu? Na'am.
Wa tuma'aninatu wa yajzi'u minha adina al-lafzi
wa yujzi'u
minha adina al-lafzi wa tartibu al-ada'i.
Yawwa, da kuma nutsuwa, wanda mafi karanci na nutsuwa zai iya isuwa kuma da jeranta bayarwa, waɗannan dukkanin su farilla ne. Wa bi hadha al-qadar kifaya, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.